A Najeriya bayan share kimanin shekara ɗaya da rabi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude tashar jiragen ruwa na garin Baro a jihar Niger, har ya zuwa yanzu babu wani abu da ke gudana a tashar. Al'amarin da ya sa al'ummomin jihohin Niger, Kogi da kuma jihar Kwara suka ce suna cikin damuwa matuƙa. Domin kuwa a halin yanzu hatta hanyar motar da ke zuwa garin na Baro tana cikin wani yanayi na rashin kyawu. Baba Muhammad Zokogi shine shugaban wata kungiyar gamayyar kungiyoyin matasa da suke fafutukar haɗin kai da kuma cigaban matasa a jihar Niger, wanda kuma ya jagoranci wani taron manema labarai na haɗin gwiwa akan lamarin tashar ruwan Baron. Ga abin da yake cewa,
ba abin da aka yi a wurin, hanyar zuwa wurin ma ai babu, babu daga agaye ba hanya. Garin Baron ma gashi nan kaman wani gari da yaƙi ya ci, ba kasuwan kwarai, ba komai a garin. Inda ma aka ce aka yi an yashe ƙasa, ƙasan ma ya sake dawowa. Ban mu ga wani abun kwarai a wurin nan. To ka gani kuma shekara ɗaya yanzu ba abin da ya faru.
Su ma dai wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin matasa da suka halarci taron manema labaran sun yi ƙarin haske akan lamarin.
Sunana Muhammad, wannan ishu na Baro Port saboda mahimmancinsa da abin da zai kawo ma arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya, shi yasa muka fito saboda mu ƙara ƙarfi, saboda a tabbatar cewa an janyo hankalin shugabanni da kuma masu faɗi a ji, saboda kowa a tabbatar an gama wannan aikin na wannan Baro.
Sunana Ibrahim Aqibu Jafaru, ni ne sakatare na wannan ƙungiya, wanda mun sani yau wata kusan 17 shugaban ƙasa ya je ya yi commissioning. An nuna ma duniya cewa yau Baro Port za ta fara aiki, amma abun mamaki kani da Allah kafin mu kai wannan wurin ma mun sha irin gwagwarmaya, don wannan hanya ma gaba ɗaya ba shi da kyau balantana, har a ce
ba hanya.
Yanzu me kuke so a yi? Yanzu matsayinmu shi ne muna kiran gwamnati cewa kar a yi watsi da wannan wuri.
A lokacin da na kira kakaki a fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu domin jin matsayinsu akan maganar tashar ruwan Baron a halin yanzu, bai ɗauki wayar ba, amma da na rubuta masa saƙon text message sai ya mayar min da amsar cewa baya iya magana a wannan lokaci. To amma ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ke cewa akan lamarin tashar ruwan Baron.
Mutum Baro Port ta yi magana da shugaban ƙasa, amma tun da aka fara abin corona ban ga shugaban ƙasa ba. Ni ma na yarda da masu tsokacin nan kuma suna taya mu aiki. Ko shakka babu Baro Port nan in yau ya tashi za a samu alheri a Niger. To kuma mun da
Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Nigeria.